rukunin mutanen garin Kwandarin karamar hukumar Leran jihar Kaduna da aka ce sun haura mutum 60 ne dai suka cika wata babbar mota don zuwa taron Mauludin na wannan shekarar da akan hanya ne kuma wannan iftila'i ya auku. Wasu daga cikin al'umar garin Kwandarin da suka tattauna da muryar Amurka sun tabbatar da cewa akalla mutane 40 cikin 60 din dake cikin motar sun riga mu gidan gaskiya. Yayin da wasu da dama kuma suka jikkata suke karban magani.
Sunana Adam Isa Kwandari. An yi shirin zuwa wajen Maulidi, wallahi mutanen wannan kauye namu sun cika mota kamar mutum 60 da wani abu. Ana zuwa daidai local government din mu Lera kenan. Trailer nan ya zo kauce ma wani dan mashin ya same su, wallahi ya murkushe su. Kawo dai zuwa yau dai an samu cicin mutum 40 da Allah ya musu rasuwa.
Sunana Sa'idu dan Asabe. To masu zuwa Maulidi ne da ake yin taro na radiya a Samunaka. To sun shiga mota, babban mota za su tafi wajen Maulidi, maza da mata. Sai wani mai zuwa Maulidin a mashin, sai yamma wani ɗan tirela tukin ganganci. To ɗan tirelan da ya kauce mai mashin ɗin ne, sai ya waɗa kan masu motan wanda suka rasin sun kai 40. Sai waɗanda kuma Allah ya sa ciwonsu da sauki suna gida yanzu haka. Wasu kuma suna asibitin Lere, wasu kuma suna asibitin Jinjin.
Kuma duka 'yan garin ne?
Duka 'yan garin ne. Mutum ɗaya ma yaran shi kusan guda 7 ne a ciki abin ya sami ya rika da shi. Matan shi guda 3 sun rasu da yaran shi guda 2. Akwai kuma wanda shi ya rasu, matan shi ta rasu, 'ya'yan shi guda 2 su ma suka rasu. Sannan ni ma da nake magana akwai kanwan babana guda 1 wanda ta rasu.
Nan kuwa a garin Kaduna taron Maulidin ya tashi ne lafiya ba tare da asarar rai ko guda ɗaya ba, kuma ya samu halartar manyan malamai da mabiya daga bangarori daban-daban ciki har da manyan malaman addinin Kirista irin su Pastor Yohana Burin da duk shekara dama yakan halarci wannan taro.
Duk kowane dama na samu a rayuwana da zan hada kan al'umma ba kadai Kiristoci da Musulmai ba, zan iya kan kokarin gan jama'a su zauna lafiya a fahimci juna, domin ta wuna ka ne za a samu cin gaba, za a samu wadata. To amma domin mun kiyin abin da ya wajaba tunduntun da malamai a kowane bangare, mabiya a kowane bangare, shi ya kai mu ga yau ba zaman lafiya arewa. Don da haka abu ne na gode Allah ma da ya bani daman in zo Maulidin manzon Allah.
Malaman addinin Musulunci da dama ne dai suka yi jawabi a wurin wannan taron Maulidi na wannan shekara. Kuma wasu daga cikinsu ma sun ce haɗin kan al'umar Najeriya dai a wannan lokaci ya zama wajibi.
Sunana Husaini Ilyas Imam, murshin na jama'atu Nasarar Islam. Alhamdulillah, wannan abu ne wanda aka saba. To kuma sunnan manzon Allah na sallama shi ne ya kawo mu musulmai mu zauna da waɗanda ba musulmai ba a hada kai a ci gaba da makasa addu'a, Allah ya kawo mu kasa zaman lafiya.
Sheikh Abdullahi Turmusi.
To alhamdulillah, dama dai ai duk abin da aka ce al'amarin manzo Allah ya kamata lalle al'ummar musulmi a ga sun dunkule saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ma ko ba musulmi ba, Kiristoci da waɗanda ma ba su da addini, a dawo a dunkule a taimaki wannan kasa.
Dama dai duk shekara a irin wannan wata na Rabiul Awwal al'ummar musulmi suka yi murnar zagayewar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu. Kuma a irin wannan lokaci ne a baran ma dai a tudun birin da ke garin Kaduna aka samu asarar rayuka sakamakon jefa bom a wurin wasu masu taron Maulidi cikin dare. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.